Wa-dee-da-dee, how can you refrain from singing a strain? Wa-dee-da-dee, I keep singing, wa-dee-da-dee, you keep singing, this funny old tune will drive me to ruin. It came along and made me its slave. Now I'm craving things that I shouldn't crave. Wa-dee-da-dee, first you hum it, wa-dee-da-dee, then you strum it, that queer melody called wa-dee-da-dee.
What a da 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 da